A daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya da sabuwar kungiyar Niger Delta a Banja ke musayar yawo akan shirin sulhu da ƴan bindigar yankin na Niger Delta, sai kwatsam ga wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta nuna kai wasu sabbin harahari kan wasu manyan tashoshin mai da iskan gas a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Kungiyar ta ƴan bindigar a Banja ta sanar da kai waɗannan jerin harahari a shafinta na Twitter da kuma email. Kungiyar dai ta ce ta kai harahare ne a tashoshin mai na kamfanin man Chevron mallakar kasar Amurka da kuma kamfanin mai na NNPC mallakar gwamnatin Najeriya, waɗanda kuma kan tura danyen mai zuwa tashar mai ta Shehar Wari da ke jihar Delta daga ranar Asabar zuwa ranar Lahadi da safe. Kungiyar ta ƴan bindigan a Banja ta ce ta kai manyan harahare har sau hudu a jihar ta Delta, kuma ta yi nasarar lalata bututayen mai, inji sanarwar. Kungiyar dai ta ci gaba da cewar ta lalata bututayen mai guda biyu na kamfanin man NNPC da kuma wasu guda biyu na kamfanin man Chevron masu lamba 7 da 8 da ke tashar Abete a jihar Delta. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin rundunar gamayyar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, lamarin ya cutura. Na kira mai magana da yawun rundunar Lieutenant Colonel Isa ta wayar tarho, amma dai ba ta shiga. To sai dai kuma naji ta bakin General Rabi Abubakar, mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya, kan waɗannan harahare a wannan ɗan tsinken lokaci da ake shirin sulhu, kuma ya bayyana ire-iren matakan da suke ɗauka.
To mu dai a matsayin mu na jami'an tsaro, dole ne mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, kuma ba wani barazana zai samu ainihin canza matakan da muka ɗauka domin mu tabbatar cewa an samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wannan yankin. Domin kasan yanzu ana shirin nan na takaita wuta, duk da kuma a matsayin mu na soja da sauran jami'an tsaro muna ainihin al'amuran na gwamnatin da zoma da sauran mukuncin a wannan yanki ya samu tsaron da ya kamata ya samu, ko da wasu ƴan tijeru wanda suke ainihin ba wannan yara goyon baya suna da su ba.
To misali yana bai kamar masu shari kan lamura suna ganin shi kamar batun tsagaita wutan nan da ake ta jan daga tsakanin gwamnatin Najeriya da su tsagirin Niger Delta, wasu na ganin kamar ku rundunar sojan Najeriya wannan al'amarin yakan kawo muku jan kafa ga aiki.
To ai kasan mu jami'an tsaro ne wanda suke bin doka da ainihin kuma umarni na manyan shugabanninmu. So dole duk abin da za mu yi dole mu ainihin ɗauki abin da suka faɗa, sannan kuma dole mu yi aiki da shi. Muna tabbatar ma 'yan Najeriya da sauran abokanmu na waje da cewa sojoji suna ɗaukar matakan da ya dace su ɗauka domin tabbatar cewa an kawo ƙarshen wannan lamari, sannan kuma muna ƙalubale masu wanda ke wannan yanki san cewa wannan abu da su yi ba zai haifar da alheri ba ga ƙasa baki ɗaya da kuma ƙasar yankin.
Kungiyar Niger Delta a Banja dai na neman gurgurta tattalin arzikin Najeriya bisa la'akari da irin harharen da take kaiwa. Zuwa yanzu dai ƙasar ta Najeriya tana haƙo gangar ɗanyen mai ƙasa ga miliyan ɗaya sakamakon harharen ƴan bindigar yankin Niger Delta. Lamido Abubakar, Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.